إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi da muka sake haduwa a wannan masallaci na Masjid Siddiq domin ci gaba da karatun littafin mu wanda Malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya wallafa ya samu shi al-usulus salasa a yau muna hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 21 ga watan al-Muharram wanda ya daidai da 28 ga watan 7 hijira annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 mun kwana inda malam yake cewa wa ma'rifatu dinil islam bil adilla malam yana zana abubuwan da ya kamata a ce musulmi ya sani bayan ya faɗa mana cewa na farko mutum ya san Allah na biyu mutum ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku shine malam yake ce mana wa ma'rifatu dinil islam bil adillati shine mutum ya san addinin musulunci bil adillati da hujjoji wa ma'rifatu dinil islam malam yace da sanin addinin musulunci bil adillati da hujjojin da suka tabbata akan haka kenan wannan gaba ita za mu fassara a yau malam yace wa ma'rifatu dinil islam da sanin addinin musulunci bil adillati malam yace da hujjoji ita kalmar addini idan aka ce addini a larabci tana zuwa da ma'ana daban-daban idan mutum ya koma littafin lisanul arab ibn manzur zai ga cewa ya kawo ma'anoni da dama wanda idan an ce addini wagga kalmar tana daukar wannan ma'anonin yana daga cikin ma'anonin da kalmar addini take dauka addini idan ta zo a yare na larabci tana zuwa bi ma'ana al-hakim aw al-qadi tana zuwa da ma'anar cewa mai hukunci ko ko mai yi mu mutane shari'a daga nan ne aka cirato sunan Allah wanda ake ce mishi ad-dayyan wanda muna sani cewa daga cikin sunan Allah akwai ad-dayyan yana nihin mai hukunci ko ko mai yin shari'a a tsakankanin bayin shi an tambayi ɗaya daga cikin magabata aka ce mishi wane ne Ali ibn Abi Talib sai yace kana dayyanu hazihi al-ummati ba'da nabiyha yace Ali ibn Abi Talib ya kasance shine mai yi ba mutane shari'a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ash-shahid huna shine da yace ad-dayyan kenan kalmar dayyan addini ta zo nan tana nihin mai shari'a ko mai hukunci a tsakankanin mutane haka idan aka ce kalimatuddin a larabci tana zuwa da ma'ana al-qahar mutum mai rinjaye wanda ya rinjayi mutane an cirato kalman ne daga dintuhum fadanu ay qahartuhum fa ata'u dintuhum ay narin jaye su fadanu sai suka rinjaya sai suka katanso sai suka kasance suna mun da'a suna mun biyayya kaliman tazo a cikin hadisi a cikin bayanin Aisha wani mawaki lokacin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana yake ce mishi ya sayyidan nasi wa dayyanal arabi ilayka ashku dhirbatan min adh-dharabi yake cewa ya kai shugaban larabawa ash-shahir huna shine dayyanal arab ai wanda ya rinjayi larabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinjayi larabawa da mu'jizozi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan rinjaye da ya musu shi yasa har suke biyayya ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka zul usba yake cewa lahi libni ammika la afdalta fi hasabin anni wala anta dayyani fatakhzuni kalimatu dayyani ta zo nan tana nihin ma'ana ai bakarin jaye ne ba fatu waswisu fi amri hayya zamanto kana mini hayya zamanto ina ma biyayya a cikin lamurranka koko hayya zamanto ka sa mini rudani a cikin al'amarina kenan kalmatu din tana zowa da ma'ana alqahar ai wanda ya rinjaye mutane a cikin hadisin Ali ibn Abi Talib yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uridu min quraishin kalimatan tadinu lahum biha al-arab ash-shahid huna tadinu kalma ad-din huna nan ta zo ne da ma'ana tuti'uhum wa takhda'uhum lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana so a samu wata kalma daga quraishawa wadda wannan kalmar za ta sa larabawa su yi biyayya akan quraishawa haka idan aka ce kalimatu ad-din tana zuwa a larabci da ma'ana al-mujazat aw al-jaza tana zuwa da ma'ana sakamako ko sakayya daga nan ne aka cirato ma'ana Allah magana Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa maliki yawmiddin shine mamallakin ranar sakamako ad-din nan ta zo da ma'anar sakamako laraba suna da wani karin magana da suke cewa kama tu dinu tudan ai duk yadda kai to kai ma haka za a maka in ka kyautata kai ma Allah zai kawo wani ya kyautata maka haka in ka yi rishin kyautatawa Allah zai kawo wani shi ma ya kasa kyautata maka to laraba suna da karin maganar da suke cewa kama tu dinu tudan ai kama tu jazi tujaza yadda kai haka mutane za su saka ka maka in kai mutumin kirki ne mutane za su saka ma da alkhairi in kai mutumin sharri ne mutane za su saka maka da abun da kai musu daga nan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal jazaul ihsani illa al ihsan ai babu sakamakon kyautatawa sai kyautatawa wanda ya kyautata Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai kyautata mishi haka wani mawaki yake cewa lokacin da aka yi wani sarki sarkin da ya kwace mushi diyashi wannan mawaki yake cewa ya har aiqin anna mulki kaza'il yake ce ma sarkin nan ka sani lalle cewa mulkin ka fa zai gushe wa alam bi annaka ma tadinu tudanu kuma ka sani lalle duk abun da kai fa to kai ma sai an maka idan ka kwace diya wani kai ma za a kwace diyakka idan ka yi lalata da diya wani kai ma za a yi lalata da diyakka idan ka kyautata ma dan wani kai ma za a kyautata ma danka shine wannan mawakin yake ce ma wannan sarki ya har aiqin anna mulki kaza'il wa alam bi annaka ma tadinu tudan ash-shahid huna da yace kama tadinu tudan kalma ad-dini tazo da ma'anar sakamako ananniya daga nan ne aka cirato magana Allah subhanahu wa ta'ala akan kafirai da suke cewa inna lamadinun a inna lamadinun shin yanzu mu za a tada mu a ranar tashin alkiyama a mum shara'a a mum hukunci kenan kalimatu lamadinun huna ta zo ne a cikin wannan ayat da ma'anar sakamako haka a cikin hadisin Salman ya rawaito yake cewa inna allaha la yadiyanna lil jamma'i min dhatil qarni Allah subhanahu wa ta'ala a ranar alkiyama zai yi hukunci daga dabbobi wadda ba ta da kaho Allah subhanahu wa ta'ala zai mata kaho tarama tunnad da mai kaho ta mata a nan duniya kenan kalmatu din anan tazo da ma'anar sakamako wa fi hadis ibn amru arawaito daga hadisin dan gidan amru yake cewa la tasubbu sultan kada ku zagi shugabannin ku fa in kana la budda in ya kasance shugabannin nan sun uzzira muku sun takura muku faqulu allahumma dinhum kama yadinuna kuce ya allah ka saka musu da abun da suke sakan ka mana ashe kalma addini nan ta zo da ma'anar sakamako ko saka ma mutun da abun da yayi sannan daga nan ne aka cirato magana allah da yake cewa maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako wa qila ma'nahu aljaza ay ma'anashi ana nihin cewa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ma mutane hisabi ranar tashin alkiyama. Sannan kalmar addini tana zuwa a larabci ana nihin da ita yi ma wani da'a. Duk lokacin da kai ma mutum da'a a larabci wannan kalmar tana zuwa da ma'ana da'a, ana cewa dintuhu wa dintu lahu, na mushi da'a. Dintuhu ai ata'tuhu, na mushi da'a. Kalmar addini tana zuwa da ma'anar da'a. Shine Amr ibn Kulsum yake cewa wa ayyamin lana ghurrin tiwalun asayna almalika fiha an nudina. Ashahid huna kalimatu an nadina, wannan kalmar ta zo ne a wannan baitin da cewa yi mushi da'a. Sannan haka kalimatu din tana zuwa a yare na larabci ana nihin da ita ash-sha'an, ay yanayin da mutane suka saba rayuwa a ciki, ana ce mushi ash-sha'an. An rawaito daga hadisin Ali, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa mahabbatul ulama, yace soyayyan malamai dinun yudanu bihi, wata al'ada ce da mutane sun saba yin wannan al'ada. Kinan kalmar dinun yudanu bihi nan ta zo da ma'ana ash-sha'an, ai ta zo da ma'ana al'adu ne na mutane na yau da gobe. Haka المثقفن الابد yake cewa تقول اذا درعت لها وديني اهذا دينه عبدا وديني اكل الدهر حل وارتحال اما يبقي علي ولا يقين. Nan da yake cewa dinuhu abadan wa dini, kalmar addini ta zo anan da ma'ana al'ada. Kenan kalmar addini a larabci tana zuwa da ma'anoni daban-daban. A wataran za ta zo da ma'anan mai rinjaye, a wataran za ta zo da ma'anan mai hukunci, a wataran za ta zo da ma'ana al'adu da yadda mutane suka saba rayuwa, a wataran za ta zo da ma'anar da'a. Amma nan inda malam ya ce wa ma'rifatu dinin islamu bil adilla, addini sai ce dinul islam, addini na musulunci. A nan idan muka koma za mu ga cewa kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo da annabawa, to wannan annabawan sun zo da wata shari'a, ita ma shari'a ce ta musulunci. Don haka annabawan da Allah ya turo kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma musulmi ne. Sannan duk wanda ya imani da wannan annabawan a lokacinsu shi ma za a ce mishi musulmi, shi ma zai karɓi sunan musulunci. A ƙalƙashin haka Yahudawa a zamanin annabi Musa su ma za a ce musu musulmai, ba don komi ba, saboda sun yi imani da abin da annabi Musa ya zo musu da shi. Haka Nasarawa su ma a lokacin annabi Isa za a ce musu musulmai, ba don komi ba, saboda sun yi imani da abin da annabi Isa ya zo musu da shi. Amma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai aka shahe dukka wani addini da ya wuce a baya, ya zamanto cewa a doran ƙasa yanzu babu wani addini wanda idan ya mutu a kai Allah zai ma mutum hisabi mai kyau. A ƙalƙashin wannan addinin shine addinin musulunci. Kenan shine addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi. A ƙalƙashin haka yanzu duk da Yahudan da yace shi annabi Musa zai, annabi Musa zai bi, wannan ba musulmi bane. Sannan duk ba Nasaran da yace shi yanzu annabi Isa zai bi, wannan ba a ce mishi musulmi, saboda dole sai ya aje abinda annabi Isa ya zo da shi, ya aje abinda annabi Musa ya zo da shi, ya kama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, sannan ne kadai za a ce mishi musulmi. Jabir dan Abdullah ya hitar da hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ghadiba hina ra'a ma Umar sahifatan fiha shay'un min at-taurat. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hushi lokacin da ya tardo Umar ibn al-Khattab da wani littafi yana karantawa. Wannan littafin akwai wani abu na daga at-taura a cikin wannan littafin. Manzo Allah da yaga Umar yana karanta wannan littafin, manzo Allah sai yayi hushi, sai yace awa fi shakkun anta ya ibn al-Khattab. Manzo Allah yake ce ma Umar, yanzu kai kana cikin shakku ne da abin da nazo da shi? Manzo Allah yake cewa alam ati biha, shin yanzu ban zo muku da shari'a ba, ban zo muku da musulunci ba, bayda'a naqiyya faraqal, ban zo muku da musulunci ba wanda hori yake tas. Manzo Allah yake cewa law kana akhi Musa hayyan, da dai a ce annabi Musa dan uwana yana raye ma wasi'ahu illa tibai babu abinda zai sa ya tsira a hannun Allah gobe alkiyama sai in ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe babu wani mutum da zai tsira annabi ne ba annabi bane babu wani mutumin da zai tsira sai mutumin da ya bi shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita malan da yace dinul islam wannan addinin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine malan yake nufi a cikin wannan zancen nashi da yace wa ma'rifatu dinul islam bil adilla a baya in bu manta malan yace wa ma'rifatu nabiyhi da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kasan shari'ar da yazo da ita ita ce shari'ar da in kaje gobe a ranar tashin alkiyama da ita gaban Allah subhanahu wataala za a ma shari'a da cewa kai addinin da Allah subhanahu wataala ya umarce ka da kai sannan idan aka ce al-islam huwa al-istislamu lillah shine miƙa wuya ga Allah mutum ya miƙa wuya ga Allah ya miƙa wuya ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wal khudu'u lahu sannan mutum ya kaskantar da kanshi bi fi'li awamirihi mutum ya aikata abinda Allah subhanahu wataala yace a aikata wa tarki nawahi mutum ya bar abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ko ya hana wannan shine ake ce ma musulunci a dunkule dan duk mutumin da bai miƙa wuya ga Allah ba duk mutumin da sai ya ga dama yayi sallah duk mutumin da sai ya ga dama yayi azumi koko duk mutumin da sai ya ga dama yayi wani aiki wanda Allah ya daura mishi wannan mutumin a musuluncin shi akwai ragowa musuluncin shi ba zai taba cika ba har sai yayi abinda Allah yace abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi Umar ibn al-Khattab ya rawaito hadisi yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa bainama nahnu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab yake cewa wata rana muna zamne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz tala alaina rajulun yace muna zamna kwatsam sai wani mutum ya hito mu sai wani mutum ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Umar ibn al-Khattab yake cewa shadidu bayadu siyab wannan mutumin da ya zo wurin mu lokacin da muna zamne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kayan wannan mutumin kaya ne fariqal yace shadidu sawad ash-sha'r sannan gashin shi yana da matukar baki la yura alaihi atharu safar wannan mutumin baya tattare da alamu na balaguro babu wata alama mai nuna cewa wannan mutumin da ya zo wajen lokacin da muke zamna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin nan dan balaguro ne wala na'rifuhu Umar yake cewa kuma mu ba mu san shi ba wata sabon huska ce ta zo ta zamna inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin yayi tattaki yazo ya zamna inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zamne fa asnada rukbatayhi ila rukbatay sai ya jingina guwan shi akan guwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya jingina guwan shi da guwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wada kaffaihi sannan ya dora tahin hannuwan shi ala fakhzaihi akan kawadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin sai ya ce ya Muhammad ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil islam ka ba mu labari menene musulunci kenan malan da yace wa ma'rifatu dinil islam bil adilla da sanin addinin musulunci to menene musulunci wannan hadisin shine zai mana bayanin idan aka ce musulunci kai tsaye mi ake nihi da wannan kalima yake cewa ya Muhammad yace ya Muhammad akhbirni anil islam ka bani labari akan musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al islam shi musulunci an tashhada an la ilaha illallah mutum ya shaida cewa lalle babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan sannan mutum ya shaida cewa lalle muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasulullah dan aikin Allah ne ashe babu yadda za imanin kai ya cika babu yadda za a yi kai wani musulunci cikakke matukar baka yi imani ba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Manzon Allah ya ci gaba da ce mishi cewa wa tuqimas sala, ka tsaye da sallah, wa tu'ti zakka, sannan ka ba da zakka, wa tuqimas sala, yace ka tsaye da sallah. Saboda me yasa ake so mutum ya tsaye da sallah? Saboda ita sallah ita ke hana mutum yayi alfasha. Inna salata tanha 'anil fahasha'i wal munkar, idan dai mutum yana sallah to insha Allah ba za ka same shi ba cikin mutanen banza, ba za ka same shi ba cikin mutanen da suke aikata abinda bai dace ba. Tabbas dai in yana yin wannan sallah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yace ayi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi. Yasa wasu mutane suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mai su za su dauki musulunci, amma dai sallah guda biyar su ba za su iya ba, dole sai an yahe musu guda biyu a ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu matsala, su zo su musulunta, su yi ukun su barbi. Saboda manzo Allah yayi imani da cewa in dai za su zo su yi sallah to wata ran za su cika sauran sallah. Shi yasa yana daga cikin horo mai kyau da za a yi ma matashi a hada shi da Allah. Ba tsoro za a sa a ran shi ba in bai zo masallaci ba a bashi kashi ko a bige shi, a'a za a jingina shi da Allah, a sa tsoron Allah a zuciyar shi ta hanyar da da an kira sallah, mamma tana nan ko baba yana nan ko ba su nan, zai tashi ya arwalla ya sallah. Manzo Allah yake cewa tu'tiz zakka, mutun ya bada zakka, wa tasuma ramadan, kuma mutun yayi azumin ramadan, wa tahujjul bait, sannan mutun yayi haji idan Allah ya bashi ikon yayi haji. Wannan shine musulunci a dunkule, mutun ya shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, ya shaida cewa babu abun bi da gaskiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan mutun ya tsaye da sallah, sannan mutun ya bada zakka, sannan mutun yayi azumin ramadan, sannan mutun yayi haji idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dama. Wannan mutumin sai ya ƙara tambayan manzon Allah, ya ce fa akhbirni anil iman, to ka bani labari menene imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an tu'mina billah, mutun yayi imani da Allah, mutun yayi imani da cewa Allah subhanahu wataala shine ya kamata a bauta mashi kadai, sannan mutun yayi imani da mala'iku na Allah subhanahu wataala, wa kutubihi, mutun yayi imani da littattafan da Allah ya sabko a baya wanda Qur'ani ya ba mu labarin su, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin su, wa rusulihi, mutun yayi imani da manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo, ba an ce ka bi su ba, tunda shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta goge duk wata shari'a, amma wajibin ka ne kai imani da wa'annan annabawa wa'anda Allah ya bar labarin cewa ya aiko su, wal yawmil akhir, sannan mutun yayi imani da cewa tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai tada mu a ranar tashin alkiyama yi mana hisabi, wa tu'min bil qadar, sannan mutun yayi imani da qaddara khairihi wa sharrihi, da abun da ya same ka na alkhairi ka tabbatar cewa Allah ne ya rubuta ma haka, saboda mutanen duniya da za su taru domin su ma wannan sharrin in dai Allah bai rubuta ba to zaka ga kana ta tsallakewa, su kuma suna ta mamakin ya akai shi duk abun da aka mishi ya kasa jin shi. An kai ka wajen malam wani, an hada ka da wani, an hada ka da wani, amma baka fasa rayuwa ba. Khairihi wa sharrihi, haka duk sharrin da ya same ka yana daga cikin imani da Allah, ka jingina ma Allah kayan shi, kakka ce a'a suwana ne, a'a in ba dan suwana ba da yanzu kaza kaza, wannan in ba dan suwanan ba ita ce za ta goge ma ladar kaddarar da Allah ya rubuta maka. Qala sadaqta, wannan mutum ya ce manzon Allah lalle kai gaskiya, yace to fa akhbirni anil ihsan, ka bani labari menene kyautatawa, yace an ta'budallaha ka annaka tara, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kyautatawa shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi, fa in lam takun tara, in kai kuma baka ganin Allah, fa innahu yara, Allah subhanahu wataala shi yana ganin ka. Yace fa akhbirni anis sa'a, yake cewa ka bani labari mi akan ranar tashin alkiyama. Manzo Allah ya ce mishi mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, wanda ake tambaya bai hi mai tambayar sanin ba yaushe ne alkiyama za ta tsayu. wannan mutumin yace wa manzo Allah fa akhbirni an amaratiha to ka bani labari akan alamomin tashin alkiyama manzo Allah yace mishi antalidal amatu rabbataha baiwa ta aihi uwar gidanta har wannan mutumin ya tahe shi sai Umar yake bada labari hal tadri man as-sa'il bayan wannan mutumin ya juya ya tai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaya Umar yake ce mishi shin ka san kowane ne wanga wanda yake mun wannan tambayoyin Umar yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi ne kadai suka san kowane ne sai manzo Allah yake cewa innahu jibril wanga mutumin da kaje muna hira da shi yana tambaya ta ina bashi amsa shine jibril atakum ya zo muku ne liyallimakum dinakum ya zo ne domin ya koya muku addinin ku ashe a gulguje wannan shine addini abubuwan da kaje an zana a cikin wannan hadisin sune mallan yake cewa ma'rifatu dinil islam bil adilla mutum ya san addinin musulunci da hujjojin da suka tabbata akan abinda mutum yake kan shi na ibada ko na bauta ma Allah ko na wani abu da Allah ya ce kai ko Allah ya ce ka bari duk wanda ya san waɗannan abubuwan da muka zana a cikin wannan hadisi to tabbas yana bisa kan musuluncin da mallan yake bayani akan shi idan mutum kuma ya ga baya yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to ba a cewa ya kafirta amma dai ya kamata ya diba imanin shi a cikin imanin shi akwai ragowa akwai bukata a yi gyara wannan ƴan uwa musulmi wannan addinin shine addinin musuluncin da mallan yake mana bayani wanda ya kamata mu sani wa dinun naja wannan shine addinin da duk wanda yayi shi to zai tsira a duniya kuma zai tsira a ranar tashin alkiyama amma duk wanda ya riki wani addini wanda ba wannan ba mutum yace a'a shi zai aiki da alqur'ani kadai amma zai bar hadisi ko mutum yace a'a shi zai imani da kaza amma ba zai imani da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko kadan mutum baya daga cikin al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za su tsira a gobara na tashin alkiyama nan duk wanda yayi wani addini wanda ba wannan ba wannan mutum malladina lahu wala amal bai da addini sannan kuma koda yayi sallah bai imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya tabbatar da cewa wannan sallar tashi babu abinda za ta amfana mishi a gobe ranar tashin alkiyama Allah yake cewa innad dina indallahi alislam addini kadai wanda Allah zai karba a gobe ranar tashin alkiyama shine addinin musulunci wannan addinin da kaji jibril yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana bashi amsa shine addinin da duk wanda ya mutu akan shi tabbas ya tsira a duniya kuma ya tsira a lahira amma idan mutun yayi wani addini wanda ba wannan ba to sai kuma abinda Allah subhanahu wataala ya gada mai da shi haka Allah subhanahu wataala yake cewa man yabta ghayra al-islam dinan duk wanda ya riki wani addini wanda ba wannan addinin ba falan yuqbala min Allah ba zai taba karba daga gare shi ba babu wani aiki da zai yi babu wani aiki da zaka yi baka aiki da hadisan manzon Allah babu wani aiki da zaka yi wanda yazo daga wajen wannan shari'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da ita Allah ya ce falan yuqbala min wannan mutumin ba za a taba karba aikin shi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma wannan mutumin zai tashi a ranar tashin alkiyama yana daga cikin mutanen da suka yi asara Allah subhanahu wataala ya tsare Allah yake cewa al yawm yake cewa a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al yawma akmaltu lakum dinakum ayau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati haka na cika muku ni'imomina wa raditu lakum al-islam dinan manzon Allah yace kuma na yarda muku cewa lalle addinin musulunci shine addinin da musulmi zai yi a wannan zamanin mutun ya tsira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Abdullah ibn Abbas yarda Allah ta kara ta tabbata a gare su yake cewa manzon Allah yayi wata khutba yawman nahar rana yanka rana sallar idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba wadda khutban nan tana dauke da bayanai a cikin wannan khutban manzon Allah yake cewa inna dima'akum lalle ku sani cewa jinananku wa amwalakum da kudan da kudadanku wa aradakum sannan da mutuncinku haramun alaikum haramun ne akan al'umman musulmi haramun ne akan mutun ya zubar da jinin dan uwan shi haramun ne mutun ya ci dukiyar dan uwan shi ba tare da yarda shi ba a cikin wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma hal ballaghtu Allahumma hal ballaghtu yake tambaya yake ce masahabbai Allah ka shaida cewa lalle ni na isar da wannan musuluncin wanda ka bani wannan musuluncin ya cika Ibn Abbas yake cewa wannan hadisi yana nuna cewa lalle rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo karshe lokacin da manzon Allah yake tambayar sahabban shi hal ballaghtu shin yanzu addinin da Allah ya bani na cika muku wannan addinin sahabbai suka ce lalle ka cika wannan addini yake cewa Allahumma fashhad ya Allah ka shaida cewa anni qad ballaghtu lalle ni na isar da wannan shari'a ta musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ni da ita malan yace wa ma'rifatu dinil islam bil adilla malan yake cewa ka san addinin musulunci bil adillati da hujjoji hujja anan ana nihin alkitabu was sunna wal ijma ana nihin abinda yazo a alqur'ani ko abinda yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abinda malamai suka hadu suka ce wannan abun ya tabbata a shari'ar musulunci wannan shine abinda malai yake nihi bil adilla da hujjoji misali Allah ya ce ka tsaye da sallah to menene dalilin da yace Allah menene dalilin da yasa kake yin sallah ka tashi kaga ana sallah kana sallah idan da za a tsare ka a ce ka kawo aya ko hadisi wanda tace ka je kai wannan sallah kana azumi me yasa kake yin wannan azumin Allah ya saka to akwai wani dalili wanda ka sani ko daga Qur'ani ko daga hadisi ko da maganan malamai me nuna cewa lalle Allah subhanahu wataala shine ya sanya ka kai wannan abu to shine malai yake cewa ma'rifatu dinil islam bil adilla mutun ya san addinin musulunci da hujjoji saboda kan mutun ya zo ya zanki addinin na ɗan mun ga ana yi malamai sun kashi kashi biyu ana sun ce duk mutumin da yake addini ba tare da ya san hujjoji ba ba a cewa aikin banza ba kai aikin banza ba kaga mutane suna sallah bai zama dole ba sai ka san dalili daga Qur'ani ko daga hadisi wanda Allah ya ce kai sallah kana azumi bai zama to dole sai ka san dalili ba ko hujja daga Qur'ani ko daga hadisi wanda Allah subhanahu wataala ya ce kai sallah amma abinda ake so da mutum anan ya tambayi malamai yaya ake yin wannan abu kenan kana sallah bai ishe ka ba in an kabarta sallah kawai ka zo ka kabarta sallah kai sallah a'a ya kamata ka koma makaranta a koya maka idan an yi ruku'i ga yadda ake cewa idan an yi sujuda ga yadda ake yi idan arwalla ta bace ga yadda ake idan ka bar sallah ga yadda ake yi azumi kaza idan sallah ta bace ya ake gyaranta wannan shine malam yake cewa ma'rifatu dinil islam bil adilla shi yasa malamai suka kasa ilimin addini gida biyu akwai lokacin da ya zamanto wajibi ne ka tashi ka koyi wannan ilimin shine ilimin da zai koya ma ibada zai koya ma sallah zai koya ma azumi zai koya ma yadda ake fidda zakka amma duk wani ilimi wanda za a shiga a cikin addinin musulunci ayi nutso akan wasu masail wannan ilimi ne wanda an bar shi fardu kifaya idan aka samu malamin da zai zanki kwatamta muku malamin da zai zanki gaya muku to duka ya doke muku wannan nauyin amma ilimin sallah ilimin ibadodin da Allah ya shar'anta ma mutum matukar akwai hali akwai dama akwai inda zaka tahe a koya ma to ba doke ma ba ya kamata mutum ya je ya nemi wannan ilimin amma idan babu dama to mutum sai ya tayi yadda ga mutane na yi fa Allah subhanahu wataala ya bashi ya kai shi ko ya bashi dama ko ya nuna mai inda za ya je a koya mishi wannan karatu a takaice wannan shine malai yake cewa ma'rifatu dinil islam bil adilla wannan shine sanin addinin musulunci sannan da hujjojin shi kaka je kana yin abu babu hujja ko baka samu hujja cikakka ba to ya kamata a ce ka san yadda ake yin wannan abu shine zai sa ka zanki samun wata nutsuwa mutumin da ya iya sallah ba dai yake ba da mutumin da bai iya sallah ba mutumin da ya san in an yi ruku'i ga yadda ake cewa ba dai yake ba da mutumin da in an yi ruku'i bai san me ake cewa ba, wanda ya san yadda ake sallah yana da wata nutsuwa, yana da wani farin ciki wanda ba kowa ke samun wannan abun ba, sai mutumin da ya je ya nemi ilimin wannan addini. Saboda kana yin abu, kana ji a jikinka cewa kana yin abun nan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai, kana jin cewa a jikinka insha Allah Allah zai karba ma, saboda iya gwalgwado ka san yadda ake yin sallah, ka san yadda ake azumi, ka san yadda ake yin addinin musulunci. A nan lokacin mu ya kawo abinda muka karanta daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure ko tuntuban halshe, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.